sasatara umman so madau magana umman zo yangul ma ido an kawo
hanta da jini ne ra da kiri bana dai sutura an sawo
ya manager
fashion
ya manager
fashion
inda kudi ya tanan fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo fashion house fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
wannan gudun sai jirgi wannan kidan sai sarki
sasatara umman so dau magana umman zo dan gulma ido an kawo
hanta da jini ne ra da kiri
bana dai sutura an sawo
ya manager
fashion
ya manager
fashion
inda kudi ya tanan fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
sa sutura sai manya sa ka dada sai dai da
rumbu na babban sarki bashi da manyan kaya
wata dala sai mata sama a ji wasan gata
ba mu da babban bokawu da kida sai gata
idan da kwabanka kai ma sai ka yi a ji maga
wanga jini sai yar gatan gaba a wutar mata
shige gaba da hau bana
shige gaba da hau sasatara umman so dau magana umman zo yangul ma ido an kawo
hanta da jini ne ra da kiri
bana dai sutura an sawo ya manager
fashion
ya manager
fashion
inda kudi ya tanan fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
yara da manya sun sa amshi
maza da mata ma sun tashi
a sa a tan fa a sanye leshi
a duba mata a ba su toshi
idan da halimu mai da bashi
gudan zuba dan dadi dadi ado yana san kaudi kaudi a ba wa mata kuɗi
ta sanya riga ta fita kunya
wannan zukon sai sarki
sasatara umman so dau magana umman zo yangul ma ido an kawo
hanta da jini ne ra da kiri
bana dai sutura an sawo
ya manager
fashion
ya manager
fashion
inda kudi ya tanan fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
maza 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 maza
sai kidan telolen ne da kamar tabar telolen ne da abun fadi sai sarkin dinkin da duniya ka kai mai ne da abun lubasi fashion house Kuchini yami fashion house Adinkari ga akankare wadda duniyar sai kaje ni da
bulum bulum bum bum
nai ni jar
balan lalan ganga
tai ni jar
abaka mata abaka motar da kanka so sai kaje ni da
to mai nema aina sawo
to mai nema aina sawo
kuma mai bayarwa na sawo
shi mai bayarwa na sawo
abaka rigar da zaka kirga da ka saka sai kaje ni
kai ku gafara
wani birni ne nan
ko ina duka an san Niger
martaba wata sai dan Niger
a duniyar dadi sani jar alahira sai in kai mai kyau
ce kidan telolen ne
maza ban kidan telolen ne
martaba telolen ne
martaba telolen ne
abun fadi sai sarkin dinkin da duniya ka kai mai ne
kuma abun fadi sai anje ne
abu da lubasi fashion house
abu da lubasi fashion house
kuce ni ya me fashion house
sai ni ya me fashion house
adin kari ga akan kare wacce duniya sai kaje ni da makari ga ta kama jikin ka ta kuma tsaya sai fashion house
abu da lubasi fashion house
abu da lubasi fashion house
na can ni ya me fashion house
ni ya me fashion house
yan birni ga fashion house sun shina kai garden din kai riga ko ba ai ka tsaya kuma kai da kirki duk kamar dinkin yayi dinkin bangare dai kai ke maki su ta shafa ka ga wurta sun cika ma sarkin din bangaren san sarkin yayi bangaren san sarkin mota bangaren san sarkin fa'a bangaren san sarkin kawo ko an ce mana sarkin waka kai an ce maka sarkin din
wane su dinga fashion
wane yaro dinga fashion
wane su dinga fashion
ya wani tela dinga fashion kawo
kan ya me fashion kawo
waye iya dinga fashion kawo
ya me fashion house
telan masu kudi fashion house
kuzo ni ya me fashion house
aminu gwamnati fashion house
ni ya me fashion house
iska isa tuga fashion house
lalle fashion house
iska cika tuga fashion house
lalle fashion house
iska kai kawo fashion house
magana daya fashion house
capacity da quality Zonia be fashion house capacity the quality Zonia be fashion house capacity the quality Zonia be fashion house capacity the quality Zonia be fashion
house in the way dinki fashion house
abadele basi fashion house
ai ku karshe ne fashion house
abadele basi fashion house
ne so dinga fashion house
Niya me fashion house
maza niya me fashion house
sarkin dinki fashion house
sarkin dinki niya me fashion house Allah sabu da ci amin